sauraro maraba da shigowa zauren VOA. A wannan shiri na hudu za a ji Alhaji Kamilu Husainu Muhammad da Alhaji Gado Fusiga na Fadama da Muhammad Nazir Sa'i, inda za su yi nazari kan ayyukan ƴan jarida da batun take doka a Ghana. Bari mu miƙa ku ga jagoran shirin Ridwan Muktar Abbas.
Za mu duba matsayin da ƙasar Ghana baicin cewa ana mun fada cikin matsin tattalin arziki da makamantansu. Darajan ƙasar Ghana kuma yayi ƙasa in ana zancen yanda ake ma'amala da ƴan jarida. ƴan jarida ba gaira ba sabab suna aikin su salin alin a duke su. A ƙarƙashin wannan gwamnatin darajan wato ƙasar Ghana wurin kula da mutunci da darajan ƴan jarida yayi ƙasa. Ku ne masu mulki har yau, ko kana so kai ka fara wannan abin nan? Ba to
sunana Alhaji Kamil Husaini Muhammad, anan jam'iyyar Movement for Revolutionary Change, as a movement for change. Magan da ka kawo gane yanayin kanda ƴan jarida ke cikin kunci na yanayin bayi da bayani da suke so na independence in kansu. Wannan kowane gwamnati ya kamata a blame ta, ba a blame one government. So successive government ka zo gana duka ƴan jarida sun yi abin gani, sun yi abin a taɓa musu, kuma an ce akwai libel law don ka kawo maganan wani da ba daidai ba, mishi ya kai ka court, ko ba haka ba? Ai lokacin NDC ko mun gani a Jubilee House, Sabafiya ya kama ɗan jarida ya kakkar kameranta ya bubbuge ta. Kowa ya gani ya zo duniya wannan lokaci NDC mai an kai ba ai komai ba. Haka MPP kuma ya zo, dole wani kuma ya shiga wani yanayin da bai kamata ba.
Ai abinda bai dace ta wulakanta ɗan jarida sai muka lura salon mulkin NDC bai dace mana ba, mun sauke shi don muna so ka samu gyara. Sai gwamnati sabon da ka kawo sai shi kuma ya zo yake wannan abin nan, ka ce ya dace?
Shi yasa muka ce da MPP da NDC a yi watsi da su a kama Movement for Change. Mu za mu kawo sabon salo. Ina so in gwada maka kaman abin ruwan dare ga magari ne. Ruwan dare ga magari da NDC da MPP duka kowa na da laifi ga wannan matsayi. To mu ne mun ka zo a wanke muke, muna haske kamar watan 15. Mu muka ce mu yanzu mun hito a zaɓe mu, in mun zo an ga sakin yanayi.
Nazir, ka ji batun ƴan jarida da yadda irin kisar da aka yi ma wasu har yanzu ba a nemi musu haƙƙinsu ba, me za ka ce akan wannan?
Alhaji Muhammad Nazir Sa'id, Director Sadarwar Jam'iyyar NDC a bangaren Zango. Ina jin tunda aka kafa Fourth Republic, demokratiya cikin Ghana na fudu, ba mu taba ganin ayi walakanci, ayi zamba, ayi kisa, ayi banna kamar yadda muka gani a gwamnatin Nana Addo da Bawumia. Banna kan cewa take doka, inda abinda doka ya nuna a take dokan ayi son zuciya, shine bannan. Na farko, ba Ahmed Suwale kawai shine wato ɗan jarida da yake ya fuskanci kisa ba. In mun tuna a ofishin wato MPP dan kansu, ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, a gama ɗan jarida a duke su, a kwace kamarorin su, su komo su bada hakuri a komai kuma su sake yi aka nan. Ba so ɗaya ba, ba so biyu ba. Akwai ɗan jarida ake kira Manase Azure, wanda yake shi ma ya kokarta kwarai cikin bayyana cin hanci da rashawa da aka boye. Ya bar garin nan ya gudu a zamanin Nana Addo da Bawumia a gwamnatin MPP. Me yasa? Yace wai yana tsoron maransa, saboda ya ga abin ya kai kusa da shi yanda ake masa. Ba a taba samun gwamnati wanda za a samu ɗan gwamnati yana cikin gwamnati kuma ɗan majalisa ne ya tace tsayin daka ya fito kiri da buzu ya ce wai a yaƙi wani ɗan jarida ba, sai a gwamnatin Nana Addo da Bawumia. In ka duba kida da Japan irin maganganun da yi kan waɗansu ɗan jarida. Yau da nake magana ga akwai wanda yake ya bunƙasa ɗan jarida, wato Anas Armiyawo Anas, wato aikinsa ya bunƙasa duniya ta baki ɗaya ana ganin irin aikinsa. Ko shugaban ƙasanmu yau kamin ya samu sarauta sai da yin mutanen Ghana alkawari, zai yi amfani da irin yanda Anas ke aiki wurin cin hanci da rashawa. yau shi anasin ya bar gari kaf gaba daya sai dai kaji ya je wani gari yana musu aiki saboda gwamnatin na Adunga da yazo an matsa masa an matsa ma dukkan wanda yake zai kokarta yayi wani wato aiki ta jarida ba kuma haka nan kawai ba gidan jaridu da kansu an kulle ba daya ba ba biyu ba
ta misala yayin gwamnatin ku tai sai nasara ne ya kuma mataki da
akai tsaye samu zo da mu yi zurfin bincike wannan ba shakka cikin shugaban mu His Excellency John Dramani Mahammed yayi wannan alƙawari kai tsaye zamu yi zurfin bincike ko saboda yau waɗanda ake zaton suna da hannu ciki dukkan suna cikin gwamnati ya kuma za a yi a ce an musu bincike da an ajiye su gefe ne aka je ana bincike da yau mun gano asalin maganar da kuma yanda abin da ya kamata a yi
zamu koma wurin Gadon Fusiga akan wannan batun
sunana Alhaji Gadon Fusiga na Fadama da farko sai Bature yake na hukunsa yo ina jin ana batun wai Ahmed Swale dan jarida an kace shi ya zama ma NDC headache suna magana kuma abokin nan mutuwan shi ba wanda zai ke kaman ya ji dadin abun da ya happen wani abu ne kaman accident ne yo ana cikin binkisen wanga ba wai magana yayi algobe akwai wadanda to yanzu shine nake jin wannan magana baban Kobuna Japan Supreme Court abun ga jaji ne baban Kobuna Japan mutun ne ya sa aka sa bindiga kalbe shi make tana Supreme Court tana shayar da danta an ta an halbe ka fadi wannan magana yes to shi ya sa wannan don shi soja ba hukunci wuri ubangiji ko nake babu barama ba ni su ba mutane bane Supreme Court don shi ba hukuncin wannan soja nake ba wanda aka kace nike lissafi su in ya kai wurin hukunci an ke don saboda soja ne ubangiji bai hukunta su ko no you have to ubangiji bai hukunta su muna batun fit da rai ne fa imma ko soja ko revolution ko civilian batun fit da rai muke yi ko ba haka ba sai nake in ya kai muka kai ga ubangiji wato za ke don saboda Rollins ya zama soja bai hukuncin wannan kisan nan tira wanga kuma bar ma ubangiji amma abun da nike kewa ne His Excellency Nanado ina cikin kwararrun da suka demonstrate kan batun kowa ya samu inkinci cikin kasan Ghana ga da wani dan jaridan da ake kiran shi Kwesi Pratt an yi wani demonstration batun waransu wai kuma preku duka na ta ma kuna da labari ai kake don saboda kana kai jam'iyyar NDC yes siyasa abun da nike fadi ne to abubuwan nan da kake ganin ga ana cikin fama a makanke waɗanga bu amma wane ne ya kawo waɗanga kice-kice NDC sun fara tun soja har suka zo farin fulla suka zamna kan kujera wanga abu duka bai makanki ba
Alhaji Muhammad Nazir Said an yi batun jajojin da aka kashe alkalai wani lokaci bai kamata mu manta ba an hassasa aka yi bincike aka samu Amadeka wanda yake shine aka samu wannan laifi kuma aka hukunta shi kuma gwamnatin soja ne ma ba gwamnatin wato demokratiya ba an samu Amadeka wanda yake an kuma aka bude reconciliation an sake bude wannan magana aka kawo komai kuma ya koma kan wannan Amadeka da aka yi ma hukunci saboda shi ba wanda zai kawo mu ne ya ce wai an kashe wani alkalai ba yi hukunci ba an yi hukunci
waɗanda ke tare da mu dama cikin minti 5 wanda ke da wani tambaya da dai ma kowanne ɗaya cikin su
nagode kwarai kuwa sunana Ibrahim Usmanu Saman Dulgu ina neman tambaya Alhaji Gado Fusiga na Fadama ana butun Dumso muka duba kuma under NDC John Dramani Mahama administration na an increase megawatts mu kuma John Dramani Mahama ka duba cikin Ghana record shi ya ba mu 1140 megawatts ga million light to na nado dan kwa kufado da bawo miya suka zo ko one single megawatt ma ba su ba mu ba sai zan yau suna ce light mu yayi stable alhali muni da kai duka mun san kuma muna cikin dumso har wa yau me suka yi game da batun light
da wannan tambaya na Ibrahim Usman Saman Dulugo zamu dakata a yau sai makon gobe zamu ci gaba yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ridwan Muktar Abbas da ya jagoranci shirin sai Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya.